أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوديتا تبتغى أبنجل سبحانه وتعالى دي قدر ساكي هدور معونا مسلا تيمي سنة مسجد الباني انغو جاك شرك بعدان قومي با سيدان تي غبدا كراتم واتكال تايم مي البركة الوصول سلاسة نا ببا مالمي محمد بن عبد الوهاب يومنا غوما غواتن زلقادة منا 23 da watan zulqa'da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 10 ga watan 5 shekara ta 2026 idan ban manta ba yau zamu darasi na 6 a cikin wannan littafi sati da ya gabata mun zai inda ibn kasir yake cewa al-khaliqu li hadhihi al-ashiya'i huwa al-mustahaqqu lil-ibada Ibn Kasir yake cewa bayan mun yi bayani akan karatunmu na baya wanda ya bayani akan malam ya mana bayanin abin da yake da alaka da man rabbuka wane ne ubangijinka wanda ita ce farkon tabbayar da za a fara ma mutum duk wanda aka ce yau an binne mutum a kabari tambayar da mala'iku za su fara mishi shine su ce mishi man rabbuka wane ne ubangijinka a lokacin nan malam ya amsa mana akan cewa ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين har zuwa karshe kina inda muka tsaya gabar da ibn kasir yake cewa wanda yayi wayannan halittun gabaki daya bayan mun kawo irin ayoyin Allah subhanahu wataala a duniya da kuma irin alamomi da zasu gane da zasu kara tabbatar ma cewa lalle akwai Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala shi ya halicci wayannan abubuwan gabaki daya to a lokacin nan ne ibn kasir yake cewa wanda ya samar da wayannan abubuwan da babu su ya samar da dan adam lokacin da babu dan adam yazo ya samar da sama da kasa ya samar da abin da yan adam suke rayuwa da shi to wannan wanda ya samar da wayannan abubuwan gabaki daya lalle mu sani cewa tabbas shine wanda ya cancanta shi ya cancanta abota ta ma shi ya cancanta amma ibada shi kadai gabar da zamu tashi malike cewa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mislu al-islami والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرحبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فقال من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون مالك يتشوى أجل أنواع العبادة ما في جرم عبادة mafi girman ibadoji wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta ma bayin sa akan ya zamanto wajibi akan duk wanda ya imani da Allah kenan wajibi ne akan shi ya kula da wayannan abubuwan da malam yake zanarwa anan sune anwa'ul ibada naka ce anwa'ul ibada ana nihin cewa nau'ika na ibadu daban-daban wanda Allah subhanahu wataala ya umarci bayin sa da su aikata yace anwa'ul ibada allati amara Allahu biha irin ibadodin da Allah subhanahu wataala ya umarci bayin sa da su aikata kayan ya fara zano su yace mislu al-islami mun san me al-islam naka ce al-islam shine musulunci irin tarifin da malamai suka mishi shine al-islamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wannan shine al-islam kuma a kalkashin shine za a samu as-sala as-siyam az-zaka al-hajj wannan sune rukunan musulunci bayan kalmar shahada guda biyu shedawa babu abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah da kuma shedawa lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzon Allah ne kuma bawan Allah ne sai wa'annan awwal za su biyo baya wannan shine al-islamu sai gaba ta gaba bale ce al-imanu sai imani abinda ake ce ma imani shine abinda mutun zai kudurta a zuciyar shi saboda shi imani ba a hili yake ba shi imani ba a ganin shi amma musulunci duk wanda muka gani yana sallah yana yin azumi yana bada zakka ya je haji wannan muna iya cewa musulmi ne ko ba wanda zai mana gardama amma haka nan kana ganin mutum kai tsaye kace wani mu'mini ne wannan kuskure ne ba a iya ce ma mutum mu'mini sai idan Allah ne ya ce lalle wa'annan mu'minai ne kamar yanda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zana irin siffofin mu'mini zaka ji manzo Allah ya ce duk wanda ya aikata kaza lalle mu'mini ne duk wanda yake aikata irin wannan aiki lalle mu'mini ne aka taba tambayar manzon Allah aka ce wai mu'mini yana iya yin sata manzon Allah ya ce eh mu'mini yana iya yin kuskure manzon Allah ya ce eh a ƙarshe aka ce mu'mini yana iya yin ƙarya manzon Allah ya ce mu'mini ba iya yin ƙarya kenan duk wanda yake yin ƙarya lalle ba mu'mini bane inji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kenan mu'mini ba iya ce ma mutum kat a ce wane mu'mini ne sai dai a ce wane yana yin ayyuka irin na mu'mini kenan wannan shine abin da zamu rike wannan shine aqida ta ahli sunna amma musulmi zamu iya cewa kowa musulmi daga mun ga mutun yana sallah sai mu ce wane musulmi ne mutun yana azumi mu ce wane musulmi ne mutun ya je haji mu ce lalle musulmi ne amma imani wannan al-i'tiqadu bil qalbi kenan wannan ba a hili yake ba a zuciya ne mutun zai yi shi kuma wannan imanin yana da arkunnai nashi daban-daban manzo Allah yake cewa al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan shine imani imani mutun yayi imani da Allah da manzon Allah yayi imani da mala'ikun Allah gabaki ɗayan su yayi imani da ranar ƙarshe yayi imani da kaddara ta alkhairi da kuma akasin haka wannan shine imani sai gaba ta gaba malai ce al-ihsan al-ihsan abinda malamai suka ce kamar yanda manzo Allah yake bayani anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine al-ihsan naka ce al-ihsan shine kyautatawa kyautatawa ta yaya anta abudallahi ka annaka tarahu shine ka bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin shi yanzu misali wani zai saka aiki yace ma idan kai wannan aiki zan biya ka kun yi yarjejeniya da mutum misali gini ne zai maka sai ka ce mishi idan ka ira zan baka kuɗi kaza yanzu a lokacin da ya saka aiki sai ya tahiye shi sai kai aikin ka cikin salama kai yanda ka ga dama ko amma daga yazo ya saka gaba yana kallon ka ya zaka yi tsaya zaka yi kai komi daidai ko to haka ake so idan zaka ma Allah bauta ka annaka tarahu kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu koda bakka ganin shi ma fa innahu yaraka to ka sani cewa lalle Allah yana ganin ka kenan haka ake son ni mutum ya zama to mai kyautatawa akan wayannan ayyuka kun ga shi al-islam al-amalu zahira abubuwa ne wayanda ayyuka ne suke a zahiri kuma bil jawari ayyuka ne wanda mutum ne zai yi kaulun wa amalun bil fi'l kuma ya zamanto kwadace da ayyuka da kuma aikatawa wannan shine al-islam shi kuma al-iman shi kuma al-batina al-amalu al-batina ne abubuwa ne wayanda suke a boye suke al-ihsan shi kuma ikhlasun wa itqanun fil ibada shine tsarkake niyya mai kyau da kuma gwanancewa akan ita wannan ibadar kenan za ka yi ibada dan Allah sai kai wannan ibada cikin kyautatawa kai kamar yanda Allah yana kallon ka manzo Allah yake cewa duk wanda yake sallah ko yana gana da ubangijin shi daga lokacin da mutun ya fara sallah manzo Allah yace ya fara gana da ubangijin shi ne har ya kare sai sa manzo Allah yake cewa ku roki Allah a cikin sujada saboda babu inda yayi kusanci da mutun da shi da Allah shi kamar cikin sujada kamar yanda mun yi bayani a wancan satin da ya gabata akan abin da yake da alaka da sujada sai na gaba malam sai ya fara zano maka yace maka wa minhu addu'a yanzu idan muka dauka ita karan kanta ibada irin fasarar da malamai suka mata ko kuma irin ta'arifin da malamai suka mata ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina wannan shi yake ce ma al-ibada ismun jami'un wani suna ne wanda ya hada kulli ma yuhibbuhu Allah dukkan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake son su min al-aqwali na daga ni na daga ayyuka kwadace mai kyau furci ne zaka yi na ibada wal a'mali ayyuka ne wa'anda zaka yi sai ce az-zahira wal batina abinda yake az-zahira shine misali sallah zakka yin haji wannan sune mi az-zahira amma da yace al-batina irin su al-ikhlas da kuma san Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan abubuwa ne wa'anda suke a koye suke ba a hidi ba suke kenan wannan shine tarifi na al ibada kuma idan muka dauka wannan ibada tana da sharɗin ta ko akwai sharɗa na ibada akwai sharɗa na karban ibada lalle Allah subhanahu wataala bayya karban ayyuka in dai ba ayyuka bane wanda aka yi dan shi kuma aka tsarkake niyya manzo Allah sun da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna Allah la yaqbalu min al amali illa ma kana lahu khalisan wabtigiya bihi wajhu lace lalle Allah subhanahu wataala bayya karba ayyuka illa ma kana lahu khalisan sai ayyukan da ya kasance an yi su ne dan Allah kuma an tsarkake niyya akan wannan ayyukan sai ya ce wabtigiya bihi wajhu kuma an ya neman lada ne a wajen wa a wajen Allah kenan a cikin sharadan da nan manzo Allah ya zana shine na farko wannan aikin da zaka yi shi kayi shi dan Allah ba dan wani ba ko sai ya ce kuma na karshe sai ya ce wabtigiya bihi wajhu kuma kana neman ni kana neman yarda Allah kana neman lada wajen Allah subhanahu wataala kayan daga cikin sharadan dole sai kayi dan Allah idan ba kai ba dan Allah Allah bayya su haka Allah yake cewa wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah kun ga wannan duka dalili akan cewa lalle ayyukan da mutun zai yi idan bai yi ba dan Allah Allah ma bayya karba su haka manzo Allah yake cewa inna bil madinati aqwaman lalle ku sani cewa a cikin garin Madina akwai wa'insu mutane ma sintum masiran buku taba yin wata tahiyya ba buku taba shiga wani kurazzabe ba wani rami wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum buku taba zuwa wa'insu gurare ba sai dai sun kasance tare da ku amma manzo Allah yace habasahumul uzur sai dai yau gashi za ku ta yaki amma wani uzuri ya hana su to wannan uzurin da ya hana su lalle Allah zai ba su lada saboda sun saba yin aiki dan Allah kuma dan Allah suke yanzu wani uzuri ne ya hana su tayya yanzu idan muka dauka manzo Allah yake cewa wanda ya saba yin sallar dare misali mutum ne ya saba yin sallar dare kullum yana yi yanzu yau rana ɗaya sai ya rishi lahiya da yabo wannan sallar dare to sai Allah ya ruta mishi ladan yayi wannan sallar haka wani uzuri ne ya same ka daban baka yi wannan sallar ba ka saba yi kullum yau sai barci ya dauke ka ka kasa tashi raibe ne kake sawa sai yau baka shiga wannan raibe baka tashi ba sai Allah ya baka ladan wannan ibadar da ka saba aikatawa kenan kun gane menene niyya ce akan ni akan aiki mai kyau haka wani lokaci manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ce masa habbansa kun san da cewa duk aikin da mutun zai yi bayan ya biyo shi da niyya mai kyau dole sai ya samu mutaba'a meye mutaba'a muwafaqa ya zaman to kai irin yanda manzon Allah ya zo da shi sai manzon Allah yake ce musu ku sani cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda yake kirkiri wani abu a cikin wannan addinin in dai ba manzon Allah ya zo da shi ba to an mayar masa da kayan sa kiran daga cikin sharɗa na karɓar ibada na farko akwai niyya ya zaman to kai dan Allah ko na biyu akwai muwafaqa almutaba'a shine ya zaman to abin da kake ya dace ga abin da manzon Allah ya karantar manzo Allah yake cewa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a duk wata kirkira da mutane za su yi manzo Allah yake wannan bata ce a gabar ta gaba yake cewa wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalati finnar kuma duk wata bata ku sani cewa wannan bata a ina take a gidan wuta take kenan duk wanda zai yi wa'insu ayyuka in dai ba ayyuka bane wanda manzo Allah ya zo da su kirkira abin shi ne yayi ko ya gani ana yi a wani guri to lalle wannan mutumin yana yi a banza kuma Allah bai ya karba sai ma da yace yanzu zai fara zano maka irin nau'ika na ibada kahin nan wayannan abubuwan da muka zana gaba ki da a gaba malam zai mana fassara su sai yake cewa wad dalil an Allah subhanahu wataala qala wa anna masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada Allah yake cewa ku sani cewa lalle fa masallatai gurin yin sallah lillahi na Allah ne subhanahu wataala fala tad'u ma Allahi ahada kada ku bauta ta ma wani Allah koma bayan Allah koma bayan Allah ami a cikin wannan ibadar kenan masallaci ne kada a bauta ta ma wani a cikin wannan masallacin sai Allah duk da ma cewa akwai waɗanda suka yi waɗansu malamai sun yi tafsirin almasajid anan wayan sun ce irin masallatai na sallah wayan kuma sun ce irin gabbai wanda mutun zai zamna yayin sallah sujada ce zaka yi to kada kai sujada ga wani sai da Allah ala ayati hal dinan wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada abinda malamai suka rinjaye anan shine ni shine masallatai kada mutun ya kira wani Allah a cikin masallaci shine abinda ahlul kitab sun kasance suna yi lokacin da kahin zuwan manzon Allah ai irin coci coci da gurin bauta ne kuma addini na annabi Isa ko addini na annabi Isa kahin zuwan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to he ya zaman to su kirista a wannan lokacin he su shigo cikin wannan kanisar inda ake bautar yanzu su rinka kirkira wayansu abubuwa daban wanda ba annabi Isa ya zo musu da shi ba. Daga lokacin da ya saka fara kirkiro abubuwa da dama sai ya zamanto an gama addinin nasu, sun kawo irin abubuwan da annabi Isa kwata-kwata bai zo ba da shi. Ai sai ya sa manzo Allah yake ce musu wannan addinin naku akwai abubuwa da dama wanda ku karan kanku kun san cewa ku ka kirkiro kayanku, amma akwai wanda Kirista ne sak abinda yake yi shine abinda annabi Isa ya zo da shi. Amma manzo Allah ya ce daga lokacin da aka turo annabi Muhammad ba addinin annabi Isa ba, ba addinin annabi Musa ba, ko addinin wani annabi ne a lokacin nan an shaye shi mi za a yi, addinin da annabi Muhammad ya zo shine za a bi. Wannan shine haka malaka ya ce wa man sarafa minha shay'an li ghayrillahi fa huwa mushrikun kafir, duk wanda ya zo ya aikata wani abu, yayi wani abu, ya zo ya kirkiri wani abu na ibada kuma bayan abinda Allah ya ce ai, ko kuma ya zo ya yi shi dan wani li ghayrillahi, malaka ya ce fa huwa mushrikun kafir, yace ka sani cewa wannan mutumin mushriki ne kuma kafiri ne. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalili akan haka yace Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar, duk wanda yake kiran wani yake ma wani Allah bauta, yake kiran wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala ilahan akhar, yake kiran wani, yake kiran mamata abinda yake cikin kabari, ko kuma yake kiran wa'insu gumakai, ko kuma yake kiran wa'insu dutsuna, yace la burhana lahu, to wannan mutumin bai da hujja, bai da dalili wajen Allah subhanahu wataala, fa innama hisabuhu inda rabbi, mu sani cewa wannan mutumin hukuncin shi yana wajen Allah subhanahu wataala, innahu la yuflihul kafirun, kuma mu sani cewa lalle kafiri baya da tsira, bai da inda zai kufuta ranar tashin alkiyama, lalle Allah zai mai kamu wanda yake kamu ne mai tsanani. Sai malam yake cewa addu'a wa dalilun, yanzu malam zai fara ma bayanin wayannan abubuwan gabaki daya tunda ya zano ma su bi tafsil bil jumla, yanzu zai kawo ma su bi tafsil. Malam yace wa dalil addu'a, yace fil hadisi, malaka cewa addu'a umuhu il ibada, wa dalilu qawluhu ta'ala, Allah yake cewa wa qala rabbukum du'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Abinda yake ce ma addu'a, manzo Allah yake cewa addu'a hiya al ibada, wannan hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah yake cewa addu'a hiya al ibada, ku sani cewa addu'a ita ce ibada. Kun ga sallah ana iya ce mata addu'a ita ma, saboda ni dukkan sallah tun a fara sallah har karshen ta addu'a ce ake yi. Yanzu idan muka dauka daga fari mutun yazo yayin iftitahiyya, mu bar ma iftitahiyya, addu'a ta fara da mutun zai fara shine karatun alhamdu. Daga mutun ya fara karatun alhamdu, wannan addu'a ce ke har ya kare, sai sa idan aka kare sai a ce ni amin, ko wannan addu'a ce. Haka idan mutun ya ruku tasbihi ne zai yi, addu'a ce. Idan mutun ya taso tasbihi ne zai yi, addu'a ce. Idan mutun ya ruku yayi sujada, addu'a ce zai yi. Sai sa manzo Allah yake cewa as-salatu hiya ad-du'a, addu'a hiya al-ibada. Kenan menene sallah? Du'a ce, kuma addu'a wannan ibada ce. Kenan nan malam zai fara kawo mana ɗaya bayan ɗaya. Malam yake cewa addu'a umul ibada, wad dalil qawluhu ta'ala wa qala rabbukum du'uni astajib lakum, Allah yake cewa wa qala rabbukum, ku sani cewa Allah subhanahu wataala yake cewa ud'uni astajib lakum, Allah yake cewa ku tambaye ni, ku roke ni, ku roke ni duk abin da kuke so, Allah yace zai karba muku. Sai yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ku sani cewa duk wanda suke yin girman kai akan ima Allah ibada, ko kuma akan yin du'a ga wajen Allah subhanahu wataala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, lalle wa'innan mutanen tabbas lalle Allah subhanahu wataala da sannu zai sa su gidan wuta. Kenan duk wanda ya kasance bai bautata ma Allah, bai ma Allah addu'a, bai roƙon Allah wa'insa abuwa, lalle wannan mutumin iya da girman kai. Kuma haka malamai suke cewa duk wanda bai tambaya Allah, ko lalle Allah zai yi hushi da shi, duk wanda bai yin addu'a, duk wanda yake barin addu'a, bai roƙon Allah, kai kullum sai dai ka zo kai sallah ka tayi ka bakka yin addu'a, bakka roƙon Allah wani abu me kake ni baka bukata, to wannan mutumin Allah yana hushi da shi. Kenan duk wanda ya bar roƙon Allah, Allah zai yi hushi da shi. Kenan wa ake roƙo? Allah. Sai sa Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum, Allah yake cewa ya ku bayin Allah, ku roƙe ni, ni zan karba muku. Sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati, lalle ku sani duk wanda suke yin girman kai akan ima Allah ibada, tambaya Allah, sai dukhuluna jahannama dakhil, lalle wayannan mutanen tabbas za su shiga gidan wuta. Yanzu idan muka dauka ita wannan addu'a kala kala ce, ko akwai du'aul mas'ala da akwai du'aul ibada. In aka ce du'aul mas'ala shine addu'ar da mutum zai zo ya zamna yace ya Allah ina da bukata ta kaza, ya Allah ka bani, wani take ce ma addu'aul mas'ala. ita kuma addu'ul ibada ita ce irin sallah azumi zakka wannan ita ce du'aul mas'ala du'aul ibada kenan kashi biyu ce du'aul mas'ala abinda zaka roki Allah na duniya ne ko kuma na lahira ne wannan shine ne du'aul mas'ala wanda tambaya Allah ne zaka Allah ina bukatar kaza Allah ka bani wani abu a wannan duniya ko kuma ya Allah ka bani gidan aljanna wannan ita ke ce ma du'aul mas'ala sai du'au ta biyu ita ce yin sallah azumi zakka haji wannan sune ne addu'aul ibada sai bayan haka ita wannan addu'al da muke bayani akan ta tana da sharuɗa kamar haka na farko idan muka dauka akwai al-ikhlas idan zaka yi addu'a dole sai ka yi niyya kuma kana da yaqinin cewa tabbas Allah zai karba maka al-ikhlas wal yaqin bil ijaba ka tsarkake niyya kai dan Allah bayan ka yi dan Allah kuma ka sa yaqinin cewa tabbas Allah zai karba maka duk wanda yazo yana yin addu'a sai yake shakkan cewa Allah ya karba ko bai karba ba Allah bai karba duk wanda yasa shakka akan addu'a misali kana so Allah ya baka wani abu a duniya kana nema sai kake shakka cewa wai Allah ya bani ko bai bani ba to Allah bai baka ba kenan abinda yake so da kai shine me kai yaqini akan cewa manzo Allah yake cewa duk wanda zai yi addu'a yayi yaqinin cewa Allah zai karba mishi a lokacin nan sai Allah ya karba mishi amma daga kasa shakka a cikin addu'ar da kake yi Allah ma bai ya karbar ta bayan haka malai yake cewa akwai hudurul qalb ka kawo zuciyarka kusa lokacin da kake wannan addu'ar kada ka riga tunanin komai a lokacin wannan kada ka yarda shedan yazo ya rinda sama wasiwasi a lokacin da kake roƙon Allah malai yake cewa akwai istinabul haram dole sai mutun ya bar haram duk wanda yake so Allah ya karba mishi addu'o'in shi dole sai ya bar haram kun ga cin haram shan haram satuwa ina haram duk abinda mutum yake inda ya zaman to haramun ne yake ci da haramun ne yake sha da haramun ne yake tuhayin shi to wannan mutumin ko yayi addu'a Allah bai karba mishi kayan daga cikin sharadin addu'a na farko muka ce akwai al-ikhlas ko mutum yayi dan Allah ko na biyu mutum yayi niyyar cewa tabbas wannan addu'ar Allah zai karba mishi ko na uku mutum ya kawo zuciyar shi kusa akan cewa yayi khushu'i akan wannan addu'ar tashi na hudu malai yace dole mutum sai ya bar haramun duk wanda yake yin aikata haramun Allah bai ya karba mi addu'a shi hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa wani mutum wanda yayi dogon bulaguro yazo yake daga hannun shi yake cewa ya rab manzon Allah yace wa matsamuhu haram wa mashrabuhu haram ko wa gunziya bil haram ko manzon Allah yace fa anna yustajabu lahu taya Allah zai karba mishi saboda ni kayan shi da yake sawa haramun shi abincin shi haramun ne abun shan shi haramun ne yayi guzuri da haramun manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu taya Allah zai karba mushi kenan nan dalili ne akan cewa duk wanda yake da wani abu wajen Allah yana roƙon Allah ya bashi wani abu dole sai ya bar haramun wannan haramun in ba yake banta ba da wai abinda mutum zai ci ko abinda zai sha a ko zalunci kalkai banda wannan zalunci ko aikata abinda Allah ya hana dole sai ka bar shi kenan sako kenan duk wanda yake so Allah ya karba mushi addu'o'in shi dole wannan mutumin sai ya bar sako sai yake cewa adamu du'a iblis da kuma at-ta'addi bar duk abin da yake addu'a ce zakai ta shishigi ga Allah misali ka daga hannu ka ce ya Allah ka bani kudi yanzu to me kake ni kun ga wannan ni wannan ta'addanci ne da Allah kun ga wannan ni haramun ne da kuma al-istijar da kuma yin gaugawa kace na roki Allah shi bai bani ba na ƙara roka bai bani ba manzo Allah yake cewa babu wani bawa da zai daga hannun shi ya roki Allah wani abu Allah ya bari ya sarki hannun shi Allah bai karba mishi ba manzo Allah yake cewa Allah yana jin kunya bawan shi ya daga hannun shi sama ya roke shi abu kuma bai bashi ba injuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai idan mutum ya cika wannan sharuɗan gabaki daya tabbas ya sani cewa lalle Allah zai bashi wannan abin da ya tambaya sai dai ni akwai irin abubuwan da ka roki Allah misali ka roki Allah ya baka kuɗi Allah ya rubuta zai baka wannan kuɗin a lokacin da kai wannan addu'a sai ga wani bala'i da Allah ya rubuta maka wannan bala'in zai same ka misali rashin lafiya ce ita kuma wannan rashin lafiya ko kuɗin da Allah zai baka in ya baka wannan kuɗin ba su iya maka magani a likita ka warke yanzu a lokacin nan sai Allah ya hana ma wannan kuɗin idan ya hana ma wannan kuɗin sai baka mi sai baka lafiya addu'a ka tayi mi ta karɓi ku to wannan haka ne kenan addu'a ba ta faduwa banza kamar yadda ake cewa addu'a ba ta tabbata faduwa banza. Duk lokacin da kai addu'a ka sani cewa in dai ka cika shartin addu'a Allah zai karba. Sai dai ya zamanto ko Allah ya akhara ma ita zuwa wani lokaci. Ya zamanto daga nan zuwa shekaru kaza Allah zai baka wannan abin da kake roƙon shi. Na fari kenan. Na biyu ya zamanto akwai wani bala'i da zai same ka sai Allah ya tunkuɗe ma wannan bala'in sanadiyar wannan addu'ar ta ka. Ko na uku Allah ya akhara ma wannan abin zai baka shi aina a lahira. Amma dai addu'a batta kusauta daga cikin wannan abun guda uku. Ko Allah ya akhara ma ita zuwa wani lokaci, ko kuma ya baka kai tsaye yanzu, ko kuma ya bari cewa wannan addu'ar da kai zai baka abin a lahira, ko kuma ya tunkuɗe ma wani bala'i da zai same ka sanadiyar wannan addu'ar ta ka. Kina a ciki akwai mi Adam istishar shine mutum ya bar gaugawa idan yayi addu'a. Kuma haka daga cikin ladabban addu'a duk wanda zai yi addu'a manzo Allah yake cewa ya fara da mi da yaba Allah subhanahu wataala shine bihamdillahi wassana'i alayhi da gode ma Allah da kuma yaba Allah subhanahu wataala. Ko shine mutum idan zai yi addu'a ya kama sunayen Allah kyawawa ya yaba Allah kanyemi kanyaru ta Allah. Bayan haka manzo Allah ya ce rafu yadayni mutum ya daga hannun shi bai wa zakai addu'a kawai kai kuwa zai dubura kawai ka ringa ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza. Manzo Allah shi da kanshi idan zai yi addu'a sai ya daga hannun shi sabai suke cewa wani lokaci manzo Allah idan zai yi addu'a sai ya zamanto ana ganin hasken hammatan shi ta yaya kenan kenan manzo Allah dalili akan mi ya daga hannun shi lokacin da yake addu'a. Kenan haka ake so duk wanda zai yi addu'a ya daga hannun shi sama ya roki Allah. Bayan haka idan zakai addu'a wannan falala ce idan zakai addu'a bayan ka yaba Allah subhanahu wataala ka gama da salatu annabi. Idan mutum ya gama da wa'innan abubuwan na farko ka zo ka yaba Allah ko na biyu ka kawo salatu manzon Allah kasa na uku ka zo ka daga hannunka to ka sani cewa tabbas Allah zai karba ma addu'oyinka. Bayan haka akwai lokuta na karba addu'a wanda idan mutum ya kula da wa'innan lokutan gabaki daya lalle manzon Allah yace a cikin wa'innan lokutan Allah bai yamiyar da addu'a kai sai Allah yake karbata. Na farko akwai sulsul layl shine karshen dare, karshen dare inda Allah zai sauko ya ranka cewa ina wanda yake bukata a gafarta mishi a gafarta mishi, ina mai neman arziki a bashi, ina mai neman aljanna a bashi. Allah subhanahu wataala shi yake fadin wannan maganganun nami duk wanda yake bukata kaza ina yake Allah ya bashi, mai neman gafara yazo Allah ya gafarta mishi. A lokacin nan manzo Allah yace mutane gabaki ɗaya suna barci sai ni sai ɗan kadan sun tashi suna yin addu'a. Allah yake cewa ta tajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a sune wa'inda za su tashi cikin dare mutane suna barci su ringa jayaya daga cikin shimfudar su su tashi su yi su addu'a. A lokacin nan sai Allah ya karba musu. Kenan duk wanda zai yi addu'a karshen dare kan ketawa alfijir shine sulsul layli to wannan tabbas manzo Allah yace tabbas Allah zai karba mishi addu'ar shi. Na farko kenan nabi bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama an yi kiran sallah kan ata da iqama manzo Allah yace a wannan lokacin ma Allah yana karba addu'ar bayi. Kenan ba sai kai sallah ba tsakanin kawai an yi kiran sallah kan ata da iqama ka daga hannunka sama kai addu'a manzo Allah yace Allah zai karba ma wannan addu'ar kai sai. Bayan haka manzo Allah yake cewa a cikin sujjada hallu addu'ar da mutum zai yi a cikin sujjada wanda satan mun karanta hadisin da manzo Allah yake cewa babu inda bawa yake kusa ga Allah subhanahu wataala kamar lokacin da yake sujjada. Kina a cikin sujjada kai sai Allah yana karban mi addu'a. Bayan haka lokaci na karshe shine sa'a ta karshe ranar juma'a sa'a ta karshe wanda sabai su da kansu sun yi sabani malamai sun yi sabani akan wata sa'a ce amma abin da suka yi rashin ha shine mi shine daidai kafin magariba. Kina bayan la'asar can mai ce yayin musu wannan ita ce sa'a ta karshe ranar juma'a wanda Allah yake karba addu'a. Kina wannan duka abubuwa ne wanda duk lokacin da mutum zai yi addu'a ya kula da su. Kuma daga cikin irin abubuwan da idan kana so Allah ya karba ma addu'oyinka kana cikin addu'a ka ringa ya Allah kai ka ce mu roke ka za ka ba mu ya Allah ga mu muna roƙon ka ya Allah ka ba mu sai Allah ya baka. Kenan ka ce ma Allah Allah kai ne kace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya Allah kai kace haka ya Allah kai ne kace ud'uni astajib lakum ya Allah kai ne kace mu kira ka mu tambaye ka za ka ba mu. To idan mutum yana gama da irin wa'innan abubuwan tabbas Allah zai bashi abin da yake roƙo. Allah yake cewa fad'ullaha mukhlisina lahuddin ku roki Allah kuna masu tsarkake niyya akan abin da kuke tambaya Allah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki Allah subhanahu wataala kuna masu kaskantar da kanku kenan mi duk lokacin da zakai addu'a ka kaskantar da kanka wajen Allah, ka nuna ma Allah cewa kai ba kowa bane, bakka da komi, bakka da komi, ka gaza kana roko Allah ya baka a yanzu, to tabbas idan ka cika sharɗin addu'a lalle tabbas Allah zai karba ma wa'annan addu'o'in naka gabaki daya. Allah ya dakatar da mu. Kenan wannan shine abin da yake da alaka da addu'a. Idan muka leka a cikin addu'a akwai irin addu'ar da mutum zai yi sai ya tawassuli da wani abu dan Allah ya bashi abin da yake roko, ko akwai at-tawassul mashru da akwai kuma at-tawassul wanda haramun ne. Yanzu idan muka dauka at-tawassul mashru shine kai tawassuli ga sunayen Allah kyawawa, misali walillahi al-asma'ul husna, ko Allah ya ce fad'uhu biha, ku sani cewa lalle Allah subhanahu wataala iya da sunaye kyawawa, ku kira sunu, ku kira Allah da wa'annan sunayen nashi. Misali zakai addu'a, ya Allah ina kiranka da wa'annan sunayen naka, sai ka jero sunayen Allah daban-daban sai kai addu'a ka, wannan kana tawassuli da ni da sunayen Allah. Na gaba ko kuma ka zo kai tawassuli da kyawawan ayyukanka, misali akwai wani abu da ka taba yi a duniya wanda ka sani kai da kanka wannan aikin ka yi shi dan Allah, misali wani ne ka taimaka ma, wani ne yana cikin hali wanda yana neman taimako, sai ka zo ka taimaka mishi, kuma wannan taimakon da kai ka yi shi ne dan Allah ba tare da wani ya sani ba ma, ka yi shi a boye, ka yi dan Allah, kana neman Allah ya baka ladan wannan. To wani lokaci idan za ka yi addu'a sai ka ce ya Allah dan kai ne kaza, a lokacin da wani yake buƙatar kaza ya Allah saboda kai na taimaka mishi, wannan shine ake cewa tawassuli. Kenan ya Allah ina tawassuli ga wannan taimakon da nayi na ma wani taimako, ya Allah ina tawassuli ga wannan abin da ne, ya Allah ka bani kaza. Kenan wannan babu laifi akan haka. Amma irin tawassulin da yake haramun ne shine ka zo ka ringa tawassuli ga abin da yake ya mutu, misali ka zo ka bari ka ringa ya Allah ina tawassuli da wannan mutumin da yake ci, wannan haramun ne kuma shirka ce. Kenan bayan mun karanta cewa duk wanda zai kira wani Allah wannan mushriki ne kuma kafiri ne, kenan ba laifi mutum ya tawassuli ga sunayen Allah kyawawa wanda Allah yake yaban kanshi da kanshi da sunayen da manzo Allah ya zo ya ce ga sunayen Allah, ga sifofin Allah, kenan babu laifi mutum ya tawassuli da su, ko babu laifi mutum ya tawassuli ga kyawawan ayyukan shi. Kenan wannan duka suna daga cikin mi adab na addu'a. Kenan duk lokacin da mutum zai yi addu'a ya zamanto ya cika wa'annan sharɗin, lalle Allah subhanahu wataala zai karba mishi addu'o'in shi gabaki daya. Sai na gaba malik ya cewa al-khawf shine tsoro. Abinda yake cewa al-khawf shine tsoro, yace wa dalil khawf qawluhu ta'ala, Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah yake cewa farin ayi, Allah yake cewa inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya, kusani cewa ha shaytan shine yake tsoratar da wa'inda suke mabiyansa, sune masoyansa. Amma sai Allah yace fala takhafuhum, kada ku tsoran shaytan. Allah yace wa khafuni in kuntum mu'minin, ku ji tsoron Allah shi kadai, amma me sharadin in kun kasance masu imani. Shine kenan babu wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wataala sai mai imani, sai mutum wanda yake mu'mini, duk wanda kaga yana da tsoron Allah to wannan mutum mu'mini ne. Kenan kun ga da muka ce sharadi, baka ce ma mutum mu'mini ne sai dai ka ce yana aikata irin ayyukan mu'mini, ko kenan nan Allah ya ce in kuntum mu'minin, ko to mu sani cewa duk mai jin tsoron Allah mu'mini ne. Mutumin da ya kasance tabbas yana jin tsoron Allah to lalle wannan mutumin mu'mini ne. Allah yake cewa man ya'mal misqala zarratin sharran yara wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara, duk wanda ya aikata ayyuka masu kyau ko mun karanta shi zai gani ran tashi alkiyama, duk wanda ya aikata ayyuka mara kyau ko mun karanta su zai gani sanar tashi alkiyama. Nan da malai ya kawo wannan magana yana kawo shi ne akan mi, akan ka ji tsoron Allah saboda ni. Wa'annan wannan ayoyin guda biyu da makaranta na cewa duk abin da ka aikata ka sani cewa sai Allah ya huddo ma abin ka na tashi alkiyama, kinan dalili ne akan mi ka ji tsoron Allah saboda wannan ranar, ranar da za a zo a ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, za a ba kowanne mutum littafin shi a ce wani ga littafin ka amshi ka karanta, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, wani za a bashi littafin da hannun dama, wani za a bashi littafin wara a zahiri, wani za a bashi littafin shi da baya, wani za a bashi littafin shi bishimali, wani za a bashi littafin da hannun shi na hagu. Amma wanda yin shi ne wanda aka bashi da hannun dama, Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda aka bashi littafin shi da hannun dama manzo Allah ya ce wannan mutumin shine Allah zai mishi hisabi, wanda yake hisabi mai sauki ba tare da an tsawaita a cikin hisabin shi ba. Kenan menene nan kawai mu ji tsoron Allah sak ba tsoron wani ba. Kenan duk lokacin da zaka ji tsoro ka ji tsoron Allah, saboda shi tsoro kuma hallo kala kala ne, akwai tsoro wanda yake haramun ne, akwai tsoro wanda yake addabi ne. yanzu idan muka dauka tsoro wanda yake haramun shi ne ka rinka jin tsoron wai wani mutum misali idan muka dauka irin wa'annan malamai ay tsubu da kuma malamai wanda suke bibiyar bokaye zaka ji wani malami ya ce zan ma kaza ka kasa kaza zan ma kaza to wannan karka ji tsoron shi wannan haramun ne ka ji tsoron wani mutum dan ya tsorata ka akan wani abu da Allah yake yin shi wa yake dora cuta Allah wa yake warka Allah to kada ka ji tsoron wani mutum dan ya ma barazana akan wa'annan abubuwa wannan haramun ne kenan kawai a ji tsoron wa Allah subhanahu wataala shi kadai amma akwai irin tsoro wanda yake tabi'i ne tsoro ne na yanzu misali wata dabba ce abun tsoro kace kana tsoron muci shi wannan tabi'i ne ba laifi wannan tsoro ne yanzu haka idan muka dauka inda Allah yake cewa fa kharaja minha khaifan yataraddab wannan yana magana ne akan wa akan annabi Musa ko fa kharaja minha khaifan yataraddab ya wuta daga ciki yana mai jin tsoro lokacin da fir'auna yake neman shi ya wuta daga cikin garin Misr yana tsoro wannan tsoro ne wanda yake tabi'i kuma haka Allah yake cewa wani man khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda yake tsoron Allah subhanahu wataala yake tsoron haduwa da Allah to wannan mutum yana aljanna guda biyu insha Allah haka Allah yake cewa zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kuma haka Allah yake cewa innama yashallah min ibadihi alulama kenan nan duka dalilai ne akan ni babu wanda ake jin tsoro sai Allah subhanahu wataala kenan tsoro wa zaka ji tsoron Allah shi kadai ake jin tsoro kenan ba a jin tsoron wani koma bayan Allah akan abin da yake haƙƙin Allah ne kenan haƙƙin Allah ka ji tsoron Allah shi kadai sai sa Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoron Allah shi kadai amma sharadin idan kun kusance masu imani kenan duk wanda kaga yana jin tsoron wani abinda haƙƙi ne na Allah wannan mutum ba mu'mini bane amma wanda kaga yana jin tsoron Allah subhanahu wataala shi kadai to wannan mutumin tabbas wannan mutumin mu'mini ne inji manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan haka gaba ta uku malai yake cewa ar-raja'u abinda ake cewa ar-raja'u shine kwadai dalilin shi Allah yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda yake so ya hadi da Allah subhanahu wataala ya gamu da Allah ran tashin alkiyama Allah ce falyamal amalan salih to wannan mutumin ya aikata ayyuka waɗanda suke nagartattu sai ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada yayi shirka kada ya gama bautar Allah subhanahu wataala da wani Allah sai yake cewa ulaika yarjuna rahmatullah a wata gaba yake cewa waɗannan su ne mutanen da suke neman rahama Allah ranar tashin alkiyama kenan nan idan muka leka ar-raja malai yake cewa at-tama'u fil karamillahi subhanahu wa ta'ala shine mutun ya ringa kwadayin karamci na ubangiji ya ringa kwadayi yana neman abubuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ko la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina Allah yake cewa la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahama ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ku sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai gabaki daya amma a wata aya sai istisnai akan cewa bai gafarta shirka ko wannan shine kenan nan Allah yana gafarta zunuban ma yana gafarta kowanne amma mu sani cewa liman yasha'u da wanda ya ga dama kada a ruda mutum akan cewa ai inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a a ce ma ai Allah yana gafarta zunubai gabaki daya ka zo kai ta aikata abinda kaga dama kace Allah ya gafarta maka a ai ba kowa bane Allah zai gafarta maka inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a amma liman yasha zai gafarta ma kowa amma wanda ya ga dama yana gafarta zunubai gabaki daya amma wanda ya ga dama shi ma koma bayan shirka abinda yake ba shirka ba amma idan shirka ce Allah bayya gafarta maka gidan wuta zaka tai idan ka mutu kana shirka wannan shine abinda Allah yake bayani ana kenan duk wanda yake so ya gamu da Allah ran tashi alkiyama lamul lahiya Allah ce falyamal amalan salihan to wannan mutumin ya aikata ayyuka waɗanda suke nagartattu wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya gama shirka kada ya gama ibada Allah da wani haka manzo Allah yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamrin manzo Allah yake cewa ku ji tsoron wuta koda daidai da yankin barin dabino ne fa in lam tashidu idan ku samu ba fa bi kalimati tayyiba kama dan uwanka magana mai dadi wannan sadaka ce kana mai kyautata niyya akan cewa kana neman lada wajen Allah subhanahu wataala wannan magana da zaka ma dan uwanka kamai magana mai dadi sai Allah ya baka ladanta alkalimatu tayyiba sadaka ladan sadaka Allah ne Allah zai baka kenan nan manzo Allah yana bayani akan cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamrin ku ji tsoron wuta koda daidai da barin dabino ne kai sadakan dabino dan kai tsoron wuta nan ana ga ma cewa ni ka sani cewa ko me za ka yi ka kasance ka ji tsoron Allah kuma sai ka ringa kudayin wani abojin Allah kenan shine al-khawf wa raja'u ka ji tsoron Allah kuma sai ka ringa nema idan ka ji tsoron Allah akan azaba shi ko sai ka ringa kudayin mi kudayin ni'ima ubangiji an gane kenan wannan shine yake cewa al-khawf wa raja'u kun ganan da Allah yake cewa fa man kana yarju liqa rabbi duk wanda yake nema lada wajen Allah subhanahu wataala yana so ran tashin alkiyama ya samu lada mai kyau sai ce to ya aikata ayyuka waɗanda suke ayyuka nagartattu ya aikata ayyuka masu kyau abinda Allah yace ai yayi wannan shine mi shine mutumin zai je samu dacewa ran tashin alkiyama kenan nan idan muka dauka duka waɗannan ayyukan abu bi ne al-khawf war raja a tare suke ka ji tsoron Allah kuma sai ka rinka kudayin ni neman ladan wannan wajen Allah subhanahu wataala idan muka dauka shi ma dai ar-raja iya da kasuna shi daban-daban akwai raja wanda yake ta'a ce shine ka zo kamar Allah subhanahu wataala ta'a kuma sai ka rinka neman lada akan wannan abin da kai misali kai sadaka da kai sadaka wannan ta'a ce ku wannan biyayya ce ga Allah to a lokacin ne sai ka rinka yanzu sawabu hulin Allah yana neman ladan wajen wa wajen Allah subhanahu wataala na farko kenan sai ce akwai raja wanda yake na tauba wanda yake neman tuba ce yarju maghfiratun min Allah yana neman mi gafara Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi akwai raja wanda yake na amniya tamanni ne mutum yake yi shine mi ya ringa tamannin ni'ima yana bukata yana neman ni'ima ta Allah subhanahu wataala kenan wayannan sune abubuwa guda uku akwai raja wanda yake ta'a ce ka aikata wani abu dan Allah kana neman mi lada wajen Allah subhanahu wataala ka aikata wani zunubi ne sai ka zo kana neman gafara wajen wa Allah subhanahu wataala kana neman wani abu a duniya ne sai ka zo kana nema wajen wa rahama ce kana nema Allah ya baka wata ni'ima ce sai ka nema wajen Allah subhanahu wataala sai baka wannan abin da kake nema lokacin nan yana isa lokacin ya kare ko to ganin cewa lokacin nan ya kare ne ya kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan gabaki daya abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.